سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من أسكرتهم ركعوا الأصواب واندا إن شاء الله كما يدى منقوانا أتكم مسألة تتلاتين دا تقص ودى من إرادة أمبارة بعد أمسا to zamu tashi a cikin wannan mas'ala 38 din shafin 445 wato zamu ci gaba da bada amsa kan abin da shi dan tamure yayin da'awa cewa sayyidina Abubakar da sayyidina Umar bas kai matsayin Ammaru dan Yasir ba an gane ko wai me yake faɗi wannan magana saboda a lokacin akwai lecture da muka yi a cikin gidan Radio Freedom cewar shi Ammaru bai kai matsayin Talha da Zubair ba to sai ba da amsa cewa ai ba ma Talha Zubair ba sun ma fi sayyidina Abubakar da Umar to kuma sannan sai ya ce ai gashi nan a cikin muqaddima har ya kawo hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka samu sabani a cikin mutane to sayyidina Ammaru shine yake tare da gaskiya sannan ya kawo hadisin Huzaifa wanda shi ma marfu'i ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Yaqdan ala al-fitr shi Abu Yaqdan ma'ana Ammaru dan Yasir yana kan sunnan manzon Allah ba zai barta ba har sai ya rasu ko kuma tsufa ya same shi to wannan muke ba da amsa wanda cikin wannan jawabi da shi dan tamori yayi wanda muka faɗa a mas'alar 38 a wannan littafi wanda shine shafi 143 to a cikin sa zamu ji har yayi inkarin kisan da aka yi wa Talha cewa ba ɗaya daga cikin yaran sayyidina Aliyu ne ya kashe shi ba har ma ya kawo cewa Marwan dan Hakam ne ya kashe shi ya kawo dai dan tuka irin nasa to yanzu muna ci gaba da bada amsa kan fifikon sayyidina Abubakar da Umar kan sauran sahabbai ba ma kan Ammaru ba to mun kawo malamai da yawa yanzu zamu tashi kan Sidi Abdul Qadir al-Jilani wanda yake bin littafin shafin 145 to waqala Sheikh Abdul Qadir al-Jilani Sidi Al-Qadir al-Jilani ya faɗa a cikin Al-Hunya juz'in farko shafin 157 yace faslun fasali kenan wa ya taqidu ahlus sunnah kaji ka zo can gaskiya ko Sidi Al-Qadir ya bada labarin ahlus sunnah wannan tun kafin Muhammad dan Al-Wahhab ya zo duniya tun kafin a fara wata aba izala duk ba san wannan abun ba ashe ahlus sunnah na gaskiya wato ba su ne ahlus sunnah na zamani ba ya kamata a kula da wannan kwarai da gaske yace wa ya taqidu ahlus sunnah mu gane da kyau Sidi Al-Qadir al-Jilani gaba yake da Shehu Ibn Taymiyyah domin Ibn Taymiyyah yawa zaka ji yana ta references da Shehu Sidi Al-Qadir al-Jilani a cikin littafansa hatta a cikin mutunin fatawa yana yawan kawo maganganun Sidi Al-Qadir al-Jilani kuma yana fada cewa suna daga cikin sufaye waɗanda suke kansa daji da Sidi Al-Qadir al-Jilani da kuma Shehin sa Hammadu Dabbas duk wannan Ibn Taymiyyah ya faɗa wannan magana to daga Ibn Taymiyyah kas sai daga baya izo bayan Sidi Al-Qadir dan a gane bawnin da yake tsakaninsu amma ga Sidi Al-Qadir yana cewa wa ya taqidu ahlus sunnah ahlus sunnah suna itikadin anna ummata muhammadin cewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khairul umami ajma'ina sunne fiyayin al'ummai baki daya wa afdaluhum Sidi Al-Qadir yace mafificin al'umman sunne ahlul qarnil ladina shahadu sunne ma wuta wannan qarnin da suka ga manzon Allah wa amanu bi suka imani da shi wa saddaqu suka gaskata shi wa bai'u suka masa mubai'a wa tabu suka bi shi wa qatalu bayna yadayhi suka kuma wato yaki gaban manzon Allah ma'ana suka taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa madduhu bi anfusihim wa amwalihim suka manzon Allah madadi da kawunan su da dukiyoyin su wa azzaru suka taimaki manzon Allah wa nasaru suka taimake shi summa qala sannan suka kaddara kara cewa wa afdalu ahlul quruni mafificin wannan karnonin da ake magana sune ahlul hudaybiyya ma'ana bayan wa'ancan da suka wuce sai kuma ahlul hudaybiyya alladhina bay'uhu bay'atar ridwan wannan da suka yi mubay'a da manzon Allah bay'atar ridwan uhum 1400 rajulan su mutun 1400 wa afdaluhum mafificin wa'annan din sune ahlul badr sune mutanen badar kaga san an ce mutun 1400 ko to a cikin su kuma akwai yan badar to su yan badar din sun fi sauran ahlul hudaybiyya su kuma wahum 313 rajulan mutun 313 adadin ashabu dalut adadin wato da wato mabiya in dalut wa afdaluhum mafificin wa'annan din al-arba'una sune mutun 40 a cikin sahabbai ahlul darul hirzan wanda sun aka dinga taruwa da su ana wannan daru zama a cikin wannan gida alladina wato kunmilu bi Umar ibn al-Khattab wanda aka cika su da Sayyidina Umar dan Khattabi kun san lokacin da Sayyidina Umar dan Khattabi ya musulunta a maza shine na 40 an gane ko to wannan zaman da ake iya maza ne to wanda aka cika da su shine Sayyidina Umar dan Khattabi wanda ake wannan zaman na gidan Arqam bin Abil Arqam wanda zamanin Sayyidina Umar ya musulunta kafin manyan sahabban suna cewa mazilna aizzatan mundu aslama Umar tunda Sayyidina Umar ya musulunta muka zama mabuwaya eh da musuluncin kasa yake kowa sai dai aboye amma Sayyidina Umar yana musulunta yace a fito a bayyana eh wa afdaluhum a cikin 40 nan wanda yafi sune al-ashara alladhina shahida lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil janna sune goma da aka yi wa manzo Allah ya masa albishir da aljanna wa hum sune Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd wa Sa'id wa Abu Ubaida ibn Jarrah to wannan sune mutum goma wa afdalu wannan sune abinda ya kamata lalle mu dinga kulawa yaran mu su dinga haddace irin wayannan sunaye eh zaka ga yaro abin mamaki wai ya san su Messi ya san su Ronaldo ko ya san gasunan tili an san su amma da zaka tsare shi sai masa ga ya mana al-khulafa'ur rashidun sai dauka maka sun dogon gashi abu ne kawai ɗan yatsu bi kai ɗan yatsun sa ba yawwa to kaga wannan ko abun kunya ne a ce musulmi a gidanka wato wani abu faru irin wannan naje wani mulki shekaran jiya a cikin wato nan brigade to sai naga wata yarinya ai shekara 8 sai ta burge ni kwarai da gaske ba wato malamin yana mata tambaya tana ta fito da abubuwa tun daga suratul wato masalolin da ya fara mata tambaya tun daga wato surorin Qur'ani ta dinga jira tana karantawa sannan aka dawo abin da ya shafi harkar da wato ilimi na sallah da alwala ta fito da abin fili ta karanto da shi abin sha'awa kwarai da gaske to wannan shine abin da ake da buƙatar ya zamanto an koyar da yara sai ya zamanto haƙƙinka ya sauka a kansu amma kawai ka zauna yara ba su san komai ba amma duk sun san ƴan fina-finai yawwa sun san ƴan bad sun san duk inda ake abubuwa duk sun sani to wannan kamata a yi a ce ɗan Kiristofa ne ba ɗan Muhammad Dahir ba eh ɗan Muhammad Dahir ya kamata ya yi aikin da ya samu iyayensa a kai musulmai ne sun koya addini an riga an fita iyayenmu duk so koya mana alwala da sallah baki ɗaya kafin malamai to amma yau sai aka zama an wayi gari kawai abinda aka ga dama kawai yaro ba abinda aka burge shi sai ka ɗauko masa game ka bashi ya zauna a ita yi wannan kuskure ne Allah ka sa mu dace wa afdalu haula al-ashra mabibicin wa'annan goman al-abrar ko ta tunnan al-khulafa'ur rashidun al-arba'at al-akhyar sune halibofi guda hudu wanda suke al-akhyar zababbu sune sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali wa afdalu al-arba'a to mabibicin arba'a hudun a cikin su wanda yafi kowa sai ce abubakar shine sayyidina abubakar summa umar sai kawo tarahi dan ka gane bayan wani dan bai ka maka wa Umar wa Usman wa Ali nan kan ka dauka da abun wa ne allazi za shi da tartib a wannan da tartibi da tarahi sai da nawo bakar ya fi ko bayan sai nawo bakar sai na Umar bayan sai nawo bakar sai na Usman bayan sai nawo bakar sai na Ali radiyallahu anhum Allah ya tare su baki to kaga nan wajen za mu gane inda awar cewa sai na Ali ya fi kowa kuma sai su da awar wai su yan kadiriya ne to ga shugaban kadiriya ne ko sai dai wani abu ba a shiga daban amma dai shugaban kadiriyya qa'ibatan gashi abin da ke fara to da haka mutum sai ta da'awa ce shi dan wani abu ne daban amma ba kadiriyya ba wa hadha alladhi alayhi aljama'a wannan abin da jama'a malamai suke kansa huwa ainu ma alayhi amirul jaysh shi ne abin da amirul jaysh yake kansa shi wa madan nasar kabar ba kama zakara zalika fi nazmi al-musamma bi darbil qubab kabe da ya fada a cikin wallafa sai suna darbul qubab littafi ne wanda ya tawassuli da sahabban manzon Allah a cikin littafin sa mai suna Nagamatu Da shafi 310 wa min ajib al-ittifaqi ina daga abun mamakin haduwa annahu zakara al-umrayni ya ambaci sayyidina Abubakar da Umar wa Talha wa Zubair da Talha da Zubair wa lam yazkur Ammaran fiha bai ma ambaci Ammar ba ciki an gane ko Allahumma illa fi an-nazm at-tali sai dai a cikin wato ɗaya waƙar ba zarbul qubabun ba allazi yaruddu abi ba wato bi alhatu ko wanda yake bada amsa an gane to anan wajen wa ma zikiri hunaka qaddama talhata wa zubair alayhi kama huwa shahadu za ka ga ma nasar kabara sai da fara gabatar da talha da zubair sanai ka amaru daga baya ko kuma wai ma sai an tsaya ana ta wannan abin ba dan dai ana bashi amsa a cikin gida ba to ai tunda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ware goma da aka yi masa abin da aljanna sai muka ji ba amaru a ciki kaga wannan ya tabbatar da cewa ashe bai kai matsayin su ba wannan shi ne abin da yake akwai Allah ya sa mu dace
amin
to wala adari amma nan ban sani ba ma hukumar amirul jeshi inda ka kadan ta mawai ne hukuncin amirul jeshi a wurinka domin nan gashi yayi kawo ya fadi sabai ya tawassuli da su ban ji amma ra ciki ba wa hadhihi alqasida tabirun majha ga qasidan nan gaba dayanta fa inna fiha ilman a cikin ta akwai ilimi ma ku shi wanda nasu kawai ina cewa alhamdulillah wa salla sarmada ala nabi qurashi ahmad godiya ta rabata ga Allah wa sallahi salati ga manzon Allah sarmada mai yau ko kuma ba iyaka ala nabi qurashi ahmad yayi amsa annabin nan ba quraishi wanda shine ahmad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'i yayi salati ga alayensa da sahabbansa wa tabi'in da mabiya wa tabi'in da shi ma mai bin wayannan wa tabi'in har zuwa ƙarshe wa badu ba badu fal mahbubu sayyidul wara gadda mutumin yulkil barali man ara wa badu bayan haka fal mahbubu sayyidul wara abun so shine sayyidul wara shugaban halitta gadan damu wani suna ne mai girma da ake gaya manzon Allah wanda yake girmamawa ne yulkil bara liman ara ko yana kore wato yana ba yana sanya albara waraka liman ara ga wanda ya bujiro duk mutumin da ya bujiro cewa ga wani abu ya same shi to ba shugaban waraka sai Annabi Muhammad mun gari abin da ya samu ga busiri ko yawa busiri ya kama rashin lafiya karshe ba wanda ya warkar da shi sai manzon Allah yawa yawa ya samu waraka ta hanyar manzon Allah to fa kullu man ta'allaqa bi sahabi faqad qada Allahu jami'a nahbihi duk wanda ya rataya da sahabban manzon Allah faqad qada Allahu jami'a nahbihi Allah zai biya gaba ɗayan bukatunsa ka duk ma nan gaba nake wannan magana to idan kuma wanda yake kullun shi alkaba'in sa kan sahabbai ne kaga ai layiq abdullahu jami'a nahbihi ko ba haka ba abin abi ne shi shau yace hubbuhum kulluhum wusulu bughdhuhum li saqarin wusulu yace san sahabban manzon Allah kulluhum gaba dayansu hubbuhum kulluhum wusulu san sabban manzo Allah baki dayansu wusulun saduwa zuwa ga Allah bughdhuhum amma kinsu fa wusulun saduwa ne li saqar ga wuta saqar shaw yace wa kullu man ahabbahum bisirqi wajada aqrab tariqil haqi ila wusul rasulillahi bila mashaqatin wala talahi yace duk wanda yaso sabban manzo Allah da gaskiya wajada aqrab tariqil haqi zai ga zai ya samu mafi kusancin tafarkin gaskiya ila alwusul li rasulillahi dan saduwa zuwa ga manzon Allah bila mashaqqatin ba wahala wala talahi babu wata ba wargi sai ta samaitu darbul qubabi fi sama khair ibadillahi zatan wasama na ambato na litafi darbul qubab wato sabuka alqubba min wato bukoki ne za zuwa fassara fi sama a cikin daukar khair ibadillahi fiyayyen bayin Allah zatan wato azatan sa wasa ma kuma ya daukaka shine Annabi Muhammadu faltaqabal al-abda wa man yahawahu bi jahi khairil khalqi mustafa wa yanzu afara tawassula sai sai faltaqabal al-abda ya ubangiji karbo wannan bawan Allah wa man yahawahu da wanda yake son sa bi jahi khairil khalqi mustafa al-farmar fiyayin halitta wanda shine zababban Allah Annabi Muhammadu sai sai bi jahi man qad ja'at al-atharu fi fadlihim wal ayi wal akhbaru fiyayi wato albarkatin wanda hadisai suka zo people believe a cikin falalus wal ayi ayi wal akhbar da kuma hadisan manzon Allah suwa kenan sai ce sayyidina siddiqu wal faruqu usmanu summa al asad daruqu eh wato shugaban mu as-siddiqu sayyidina abubakar siddiqu wal faruq da kuma wato sayyidina umar al faruq usmanu sai sayyidina usmanu summa al asad daruqu sai kuma zaki wanda yake mai kai hadi shi da sayyidina ali Allah ya kare da gare shi yace talhasu sa'adu amirun sa'idu yadi ila ilayya madadun majidu yace talhatu dan ubaydillah sai sa'ad ibn abi waqas sai amir abu ubayda kenan sai kuma sa'id ibn zaid sai ce yadi ilayya madadun majidu abinda nake fata a wajen Allah madadi mai miƙuwa yadi ilayya zo zuwa gare ni summa zubair wa ibn awfin as'ad wa bil muhajirin lasu ajhadu ita sanan zubair dan awwam wa ibn awfin sai kuma abdurrahman ibn awfin sai as'ad kaga anan wannan ya gama da ashara al-mubashir bil janna sai kawo as'ad dan zurara dai daga cikin mutanen madina ko
wa bil muhajirina lastu ajhadu, bana musu da muhajirin wanda suka yi wato suka hijira daga Makka zuwa Madina, bi jahil ansaru wa ahli badr, amma gama da wato an kyalama khawas yanzu da ku kunzumi kunzumi, sai ce bi jahil ansar saboda alfarmar mutanen Madina wa ahli badr da mutanen Badar, duk wanda je Badar da shi ina neman kama kama shi, wa Uhud da wanda suka je yakin Uhud, wa aqabatin gurri da kuma wayanda akai aqaba da su ta farko da ta biyu, an gane ko da ta karshe masu haske, wa ahli baitul mustafa aslun wa fatimatun wa husnayha jaddun bizar, yace wa ahli baitul mustafa da ahalin gidan manzon Allah sune sharife ko aslun wa farqun, ma'ana asalin su sune wannan ala aliyin ala akilin ala jafarin ala abbas sune asalin, wa far da kuma rassan su sune har su shautu janna su ga kadar, dukkan su suna cikin ahalin gidan manzon Allah, domin duk wanda yake da nasaba zuwa ga wayannan gidaje hudu to shike nan ba wata magana ya wato shi ma sharifi ne kuma jinin manzon Allah ne. Fatimatu nana Fatima wa hasanai hada kuma hasan dinta da Husaini ko juddizar wato ibaiwa da yabanya Khadijatu sai kuma mata yin manzon Allah, domin su ma suna cikin ahalin gidan manzon Allah, an gane ko yawa Khadijatu Aisha wa Hafsatu Safiyatu Zainabu Ummu Salma ce, wato da nana Khadija Allah ya kare ta gare ta shugabar matan aljanna baki daya, an gane ko yawa nana Khadija mai girma ce a wajen manzon Allah, kowa ya sani lokacin da nana Aisha take cewa ya Rasulullahi qad abdalaka Allahu khairan minha, Allah ya sanna mata tabita, annabi ce la ma abdalani Allahu khairan minha, Allah bai sanna mata tabita ba, tace annabi ce saddaqat ni iz kazzabani an-nas, ta gaskata ni ayyukan nan suka sarfanta ni, wa awatni iz daradani an-nas, ta tattaro ni yayin da mutane suka kore ni, wa nasaratni bi maliha, manalata ta taimake ni da dukiyarta, shi sa ba matan da suka yi matsayin nan Khadija a gurin manzon Allah, nana Aisha mai girma ce kwarai, amma ba ta kina nan Khadija ba, domin nan Khadija lokacin da manzon Allah ya zo Makka a fito Makka, ai manzon Allah ya tambaye shi na Ali, annabi ya ce to ai na zamu fara ne, ai na zamu je mu zauna, sai sayyidina Ali sai ya Rasulullahi ai mu je, sai annabi ya ce masa to aqili ya ba mu wani gida ne, saboda ai labari ya zo aqili ya sai da guraren su manzo Allah da sayyidina Ali baki daya, an gane tunda shi Ali aqilu yayan sayyidina Ali ne, ya ba sayyidina Ali shekara 20 fa, an gane ko, domin Ja'far dan Abi Talib ya girma sayyidina Ali shekara 10, shi kuma aqili ya girme shi shekara 10, kaga ashe ya girma sayyidina Ali shekara 20 kenan, to aqilu babban, an gane yauwa, kuma shine babban dan Abu Talib, shi Talib ya mutu tun a zamanin jahiliya saboda ba alisafi da shi, amma aqilu kusan shine babba, yauwa saboda aqilu ya tafsila eh shi ya Talib din ba shi sa, amma kuma da shi ake makina yanzu nan wata kai shine babban dansa, to saboda haka a lokacin da aka zo inda za ka gane matsayin na Khadija, manzo Allah sai tafi ma'ala can makabartar da aka binne na Khadija, anan yayi hema kusa da kabarinta, anan annabi ya zauna, to wannan ya ƙara nuna mana girman na Khadija a gurin manzon Allah, ga gidaje ga gidajen sahabbai ga irin wato tabarru'i da sahabbai suke wa manzon Allah, amma sai ce can zai shi can ba shi eh husn al-adamin, kuma ya san tarihin manzon Allah, annabi zai yanka rago ya tura shi akai kawayen na Khadija, akai wanci saboda me inna hakana sadiqatul li Khadija, kawan na Khadija ce ko, wata rana na Aisha tana zuwa annabi, sai ga wata mata ta zo tana zuwa annabi yayi karsashi gare ta, ita tauna ina ta yi tambaye ta ya kaza kwana biyu ina kaza manzon Allah ta bishar na Khadija Aisha tace Rasulullahi wannan wasu bayan ta rubi sace inna hakana sadiqatul li Khadija wa inna husna al-ahd min al-iman, eh so da ka matsayin nan Khadija gurin manzo Allah mai girma ne, Allah ya ba mu albarkacinta, Khadija Aisha da nana Aisha wa Hafsa da Sayyida Hafsa wa Safiya da Safiya da Zainabu da Ummu Salama sai kuma Maimuna sai kuma Juwairiya sai Kindiya ko yawwa aliyatun wa khawlatul marbiya ko ya hawa Khuzaimah ibn Thabiti wa ibn Hakim as-Sulami Thabiti يا هوا خريم نزل فاتسي من سمع الهاتف في المهالك إذ آل في الورى بغير المالك عالة جاهلية الحوالك ويهاك أذب الله ذي الجلال منزل الحرام والحلال فأنا أبنى دامك الله تبايد من شاب الله سنبايا تشور دام عيتونا واتواكا قصنشو يايتا دا وصعبو بوادي كان دا جيزة an fahimta tana da giza to amma dai muhallin shahir shine inda shi Muhammadu Nasir Kabara Allah ya masa rahama yayi tawassuli da wa'annan sahabbai kuma ya faɗa asbaqiya su ya fara da masu girman a cikin su shine sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to tambihun farkawa la nunkiru martabata amma rubun yasir ba ma inkarin martaba kowa ya san amma rubun yasir babba ne kuma yana cikin as-sabiqin ila al-islam an gane ko domin musuluncin sa kusan shine wanda ya fara rasa iyayensa a musulunci shine ma farko lokacin ma ba fara komai ba duk azabar da ake yi su aka dinga yi an yi baban sa an yi baban sa saboda yayi fansa iyayensa cikin addinin musulunci an gane ko to wa huwa awwalu to ga magana nan ma wa huwa awwalu man faqada abawayhi fi difa'i ala al-islam shi wanne wanda ya fara rasa iyayensa a cikin difa'i kan musulunci wa annahu min ahli al-jannati kama sabaka kuma dan aljanna ne kai tsaye kamar da yake bata falahu martabatun azimatun ina da daraja mai girma lakin lam yabluk ka'ab talha wa zubair sai dai bai kai madan sayyidina talha da zubair ba lidalail sabika saboda yayin da suka gabata lafiya mal umar ballantana kuma sayyidina abubakar da umar falam yabluk ka'abahu ahadun min ashabi radiyallahu anhu kai ba ma shi ba ba dai da kai matsayin su a cikin sabon manzon Allah gabadin su wallahi zalika ansul muntasiba saboda haka kake wa dan tamure nasiha an yunzila an-nasa manazilahum yasaukar da mutane matsayin su allati manahum Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ta'ala ya basu amma izra'uka bi Abi Bakar Siddiq amma wulakancin da kai ga sayyidina Abu Bakar Siddiq wa lam tura'i sadaqatahu ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bakai izna da matsayin sa tare da manzon Allah ba fa huwa bala'un yantazuruka fil qabr wannan bala'i ne yake jiran ka a cikin kabari aw ta tuba ko kuma ka tuba ko yawa to qatilunhum aw yuslimuna kenan ko yawa fa innahu kalamun bashqun ayan ga an gane wannan ko min har da sunan tukan da yake yi akan sayyidina Abubakar wai laura ja aliyun min al-akhirati wa kafara Abubakarin lama nazarna ilayhi nazar al-muslimi wai yau da sayyidina Abubakar zai dawo duniya yace sayyidina Abubakar kafiri ne ba za mu taba kallon sayyidina Abubakar musulmi ba can zan nawa to ai shine abinda malamin to gashi nan ma na zo da magana ko malaman mandiki zamu ka amsa yanzu wa minha daga cikin shirman da iya kan sayyidina Abubakar wai law khalafa Ammar Abubakarin la haruma alaina an natabi Abubakar da yau Ammar zai saba da sayyidina Abubakar to haramun ne wa sayyidina Abubakar tun suka zo wannan hauka ai ba hankali a wajen Allah ka sauke to fa hata da jumla ta ni ana ji ko wayannan jumloli guda biyu domin ma'ana da kyau zamu ji sun haɗu da wani abu ana cewa law kaza la kaza ko haka ba yawa wato abinda malam manda yin sai kiran wannan jumloli jumlar farko ana kiranta muqaddima jumla ta biyu ana kiranta tali an gane yawa to a ka'idar malam mandiki duk lokacin da ka ga wato tali ta yi kyau to muqaddima ma ta yi kyau idan muqaddima ta zama ƙarya ce ko kuma abu ne wanda yake mustahil ba zai yi ba to shi ma talin mustahili ne kun gane magana yanzu misali da sayyidina Abubakar zai dawo to tambaya zai dawo da an yi kaza to wannan shirme ne saboda ai muqaddima ta lalace an gane karatun ko to shine kaza saboda ka fahata yanzu jumla ta yi wannan jumloli guda biyu fiha muqaddima tani wa taliyani akwai muqaddima da tali a cikin su kowace wa marufin inda manadika sanannan abu ne a wajen malaman mandiki annal muqaddimata cewa ita muqaddima idza badalat in dai ta baci to ya kudu tali da talin ma ta baci wai idza saluhat in ku ta garu to saluhat tali talin ma ya garu wal muqaddimata ni badila tani bi ittifaqi muqaddimamun nan duka baki ɗayan su law raja aliyu min al-akhira ba zai dawo ba law khalafa ammar abubakar ba zai saba masa ba an gane ko saboda waɗannan dukkan su ba ta tuna bi ittifaqi fa dalika labudda an tabda tilka taliyani dole wayannan taliyan guda biyu kuma su faci la'annahu ma'lumun domin abu ne sananne anna aliyan la yarju ila dunya inda zuka lahi cewa sai na albaɗe da zuwa ga wannan duniya ba a wajen masu hankali an gane sai akwai wasu masu raja'a ko suna nan a cikin rafibawa ma alƙawli bil raja'a zuwa gurin su sai na alzai dawo su ne masu ta ai ina nan ma bin dama bin mutu ba ko mun yara ba ana cewa akwai taurari guda uku a jeraba ko ba na faɗa wannan ba a ce akwai tawari guda uku to su wayannan su irin wayancan ƴan raja'a din su ne wayanda da sun ji an yi rugugugu sai ce wa alaikum salam ya ali bin abi talib wai da ka ji wannan abu to sallama yake ma wannan shatanci da hauka malan Allah ka magani liqauli ta'ala kawai Allah ta'ala cewa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'asun bayan akwai far shine kabari wannan an shiga ba ta shi ila sai yawmi yub'asun eh akwai yau wannan bawon Allah da yarsu jiya akai masallaci masallacin malai sai kai biyu imam mutumin kirki masoyin manzon Allah eh imamu a wato bawon Allah ne masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam sosai kusan duk inda za ka shi a harka ta Allah ne din nan karshen ahadi na da shi mun hada masa a maulidin da aka yi na gidan malai sai kai biyu lalle kam daga nan kuma ba sake gaisa da shi ba ashe gaisa mu ta karshe shi jiya yayi sallar magriba ya ja mutane limanci yake mutum kullun fa zama a cikin shiri jama'a Allah ka shirye mu Allah ka sa mu cika da imani yawa ya sallar magriba ya limanci da mutane aka yi sallah aka gama an gama kuma ya aka yi aka kawo sai aka ji ana cikin majalisa suna zaune ne kawai sai fadi sai kawai aka ji na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan an zare shikenan yau an ji an kai shi kabarin sa to dazun nan nake cewa a to wannan shine abin da mai zuri yake bara ku wa kam min fatan yasuhu wa yasbi lahiya wa qad nusijat akfaruhu wa la yadri kaga mutun yana yawo yana yenan yenan amma bai san tuna an nade likafarin sa ba an ga nan likafarin yanzu misali ai akan ce an samu likafarin an aje a can ko an samu likafarin an aje ana jiran da an yi so abu a karba to in akwai likafarin ka kai an fahimta wanda za a dauke ka to shi mutum bai san ma da shi a cikin lissafi ba yana can yana abubuwansa to shi ke da amma idan ka zama mutumin Allah wanda idan ka rubuta ka masoyin manzon Allah ne mutumin kirki mai kaza mai kaza mai kaza ga wasan sa ma ana tunna ga shi a cikin rauza ta manzon Allah rauza mun bada ina ta karanta da ilmi khairat eh ina daga murya ina ta karanta da ilmi khairat to wannan dai yana ƙara nuna mana lalle ƴan uwa mu su tsoron Allah mu ƙara iya bakin kokarin mu wajen kulawa da harkar ta addini Allah ka taimake mu yana nan ara wato malam limam sadauki ake ce masa eh Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sada shi da annabi Muhammad mu kuma Allah ya kyauta karshen mu amin Allah ya sa mu cika da imani albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kama annahu kama yadda ya zamanto min almustahil an yukhalifa Ammar ibn Abubakar ai ba zai ma yi sai na Ammar ya sa'ar sai na Abubakar ba wa qad intaqala khilafuma ila rahmatillah dukkan sun intikali zuwa rahama Allah fa kaifa idza kana al'amru hakaza to ya idan lamarin ya zama haka takhtari'ul jumala ka dinga kirkiro jumloli li ihanati afdal sahabati Allah ya laiki saboda wulakanta mabibin sahabbai bisa wawaitawa subhanaka hada butanu azim walakin sai dai la adari amma idza kana al muntasibu ya ataqidur raj'ata ba musaji ba ko yana ina da itiqadir raj'a kama huwa ma'lum mutaqidir rafida amla ko yana da wannan itiqadin saboda su wannan rafida suke da wannan itiqadin fa kad qala al ash'ari ya fada a cikin maqalat al islamiyyin yace wa khatalafat ar rawafid rafidawa sun saba fi raj'at al amwat ila dunya qabla yawm al qiyamati dawar matattu izuwa wannan duniya kafin kiyama sai ce wahum firqatan jama'a biyu ne sarar gida biyu fal firqatul ula minhum firqa ta farko a cikin su yasqumuna anna al amwat yarju'una ila dunya qabla yawm al hisabi suna da kudirin cewa matattu za su dawo duniya kafin hisabi wa huwa qawl akthar min sunnah fi fadl dewa da cikin su asa suna da wannan abu asin ce mahadi ka san mahadi akwai namu na addinin musulunci yawa akwai nasu kuma na yin shi'a na rafidawa yawa su sun ce shi wannan mahadin idan ya zo ba sana da da'awar cewa sayyidina Abubakar da Umar zalunta suke yi ba sun zalunta sayyidina Ali da sayyidina da Rafa'i ma ko to su a gurin su ai idan wannan mahadin nasu ya zo zai tattaso sayyidina Abubakar da kabari daga kabarin su ai musu hukunci tukunna an gane kan sai ka tafi wasan yara da Allah wasan kwaikwayo wannan sai Allah zai samu su gaya ko to wai nan ita so zai zo yi musu hukunci in ya musu hukunci shikenan kuma daga baya sai kuma a mutu baki daya to shi sa kullun suke tambaya wai yaushe mahadin nan naku zai bayyana saka ta ai so sai zalunci yayi yawa saboda haka sai ta suka ce sai zalunci yayi yawa ita zalunci da yawa har ya fita ta fito mu ko namu mahadin ba irin wannan bane mu mahadin mu shine wanda manzon Allah ya bishara da shi wanda annabi ce sunan su daya sunan annabi da shi suna daya ne shi an gane sunan sa Muhammad ibn Abdullah amma ana masa laqabi da Mahdi sannan kuma shine zai zo karshen zamani alamar kiyama ce shi an gane zai zo daidai lokacin da wato lokacin da annabi Isa zai zo da lokacin ya juju majuju an gane ko da lokacin dujjal to mahadi zai bayyana shi wannan mahadi idan ya zo ɗaya daga al'umman manzon Allah ne kuma jinin manzon Allah ne wanda na karan nan tabbatar mana cewa jinin manzon Allah akwai shi ba sabani da wasu wanda su suke ganin wai ba za a ce yau ga jinin manzon Allah ba wanda akwai lalacewa Allah yake inna shani aka huwa labtaru mafhumin ayan nan wato ya rasulullahi anta lasta bi abtar ko kuma da hadisi ya tabbata cewa asal wato zuriya ta za su zama sun dawo mata shi a kiyama an gane ko shine ma dalilin da yasa sayyidina Umar ya auri sayyidina Ali Allah ya kare daga gare ta Umm Kulsum saboda a cikin ga wannan ya kara nuna mana cewa zuriyar manzo Allah akwai ta to shi mahadi daga zuriyar manzo Allah yake saboda lokacin da za a zo shi mahadi a lokacin da sayyidina Ali dan a sayyidina wato lokacin da annabi Isa zai sauka hadisi Allah sun sai muslim a lokacin da annabi Isa zai sauka shi fa saukar da zai inda san jirgin sama na sauka ga zai sauka daga sama an gane ko anan sharqi dimashqa suriya ne suriya inda ake wannan abubuwan anan ne inda annabi Isa zai sauka a lokacin da zai sauka bayan ya sauka din an yi shiri za a yi sallah shi mahadi shine liman ana yin iqama sai annabi Isa ya sauka shi kuma da ya sauka da aya da dalilai duk za su tabbatar cewa annabi Isa ne da gaske saboda da ya bu sai mahadi shi to a tun daga ka ga annabin Allah ma zo kai mana sallah sai annabi Isa ya ce a ai kai akai wa iqama kai za ka yi sallah saboda sai annabi Isa ya koma cikin sugu wanda ya ce ina wannan sa ya zai ta koro daga sama kalima ba za a wurin sa an gane ko saboda a lokacin sai ya shiga cikin sugu sai ya yi sallah wannan wata karama ce da Allah ya ba al'umma annabi Muhammadu annabi Isa zai sallah a bayan ɗaya daga al'umma annabi Muhammadu ba annabi Muhammadu ba a ɗaya daga al'umma sa kuma ba sahabi ba ba tabi'i ba tabi'i ne ba a ƙarshen zamani so daga shine mahadin mu ba nasa ba ina fatan gane ciwa annabi ta kare na rabiya ba ni ai annabi ta kare ai annabi Isa ne zai zo a matsayin sa na babba daga cikin mabiya annabi Muhammadu yawa shi da mutum da yake da shi baka ji wani kauli da subki yayi ba cewa a cikin sahabbai akwai wani sahabi an gane wanda wannan sahabin ya fi sayyidina Abubakar yanzu muke sama ba san sayyidina Abubakar to wannan sahabin ya fi sayyidina Abubakar ya fi sayyidina Ali ya fi sayyidina Usman ya fi sayyidina to amma wa huwa fatan wani saurayi ne ko kuma wani mutum ne daga cikin wato a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama a cikin al'umma Allah to shine aka ce sayyidina Isa annabi Isa ne domin shi zai zo ba a matsayin san annabi ba an gane ko bai zo a matsayin annabi domin annabi ya ce wa khataman nabiyyin kuma la nabiyya ba aji yawa shi kawai abin da zai zo da shi shine kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ai ya ce a kira mutane zuwa ga addinin musulunci idan babu ba za su musulunta ba su biya jizya musamman kiristoci da yahuda da kuma majusawa ku biya jizya idan ba za ku yi musulunci ba ba za ku biya jizya ba to sai abu ga yaki to shi annabi Isa in ya zo a cikin tajzirin da zai a cikin al'umma manzo Allah shi zai dauke jizya musulunci kawai ko yaki abinda annabi Isa bai daga wannan lokacin saboda ka idan annabi Isa ya sauka shikenan kaga su da ma akwai kiristoci ko ba haka ba yawa akwai kiristoci da suke tunanin su ba su yadda manzon Allah ba to a lokacin kuma wasu ayoyin ba su nuna cewa za su yi imani da manzon Allah saboda zuwan annabi Isa wasu kuma suka ce to hatta zuwan ka san shi kansa magana da sauko annabi Isa ai akwai wasu da suke inkari musulmai ne ba wasu ma daga cikin farko-farko yan izala daga baya suka zo koma yan qur'aniyun suka ce sam ba inda annabi Isa zai sauka ya kasan shi sa kullum nake gaya mana jama'a in ba mai karatu ba wallahi mun shiga matsala da babu ranar fita kana nan ka koma ban a doko ka san ka doka san ka koma san ka koma san amma in ka samu ni ka zauna kai karatu a gurin malamai ka tsallake yawa ba wanda zai zo ya baka labari da ni ya janye ka daga abin da yake fahimta gaskiya sai dai baka labari yake baka yawa amma baka san abu ba ai ba labari yake baka ba haka an shiga matsala to da kan lalle ne to shi wannan akwai rubuce-rubuce da malaman musulunci suka yi ai kaga da Allah ya ce wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan zai zance da mutane shi annabi Isa fil mahdi a zanin goyo ai yayi ko ba ya ce inni abdullahi atani da kitabu wa annabi wa annabi barakan ana ma kuntu wa sallabi kaga ya fada ko to wa kahlan fa me kahlu mutumin da ya kai shekara 40 shi kuma annabi Isa shekara 33 aka dauke shi to so da kaga bai zama kahlu ba sai wa qur'ani ya ishara ya yi dilala cewa annabi sun zai sauka ya zance da mutane sai a lokacin da zai sauka a wannan shekarun nasa zai kai shekara 40 to kuma sannan zai zance da mutane a abubuwan da za yi so daga abubuwa ne ga sunan akwai rubu malamai da suka yi ta jawabi cewar irin su wayannan ko dan gungu da sauransu ba suna cewa ba su yadda ba ba su yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu suka sun takakawo irin wannan mantan an gane ko sun kama wajen da ne inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sannan ta mutawaffika an gane ko su kuma anan wajen ba su gane ba da suna zuwa makarantar mutum wadda su inda sun warware ah to ai ta ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya alwawu yufiru tartiba shin wo yana nuna tartibi inda yana tartibi da zaka ce ya wariya makon sirri da biki wasjudi warka iman raki'ina sai a ce an fara sujjada sannan ayi ruku haka muke sallah kaga mu sai mun fara ruku'u sannan mai sujjada amma aya Allah yake wasjudi sannan kuma warka iman raki'ina kaga she wawi ne da baya nuna tartibi ina fatan gane yanzu da aka ce idan mutum ne mazi igisil zakaraka wa tawabba ai tawabba wa gisil zakaraka yi alwala ka shafa bakaranka wanke bakaranka to shikenan yanzu sai ka zai ka fara yanzu kana to ina ma na alwala kai alwala ka je ka wanke bakaranka ne ina ma nata an gane ko sai ka irin wayannan suna nan dilalatul qur'an ba za ka iya gasa ba da Allah yace fa idza qara'tul qur'an fasta iz billahi nashar rajim qara'ata ba fi madi bane ba da ka ce idan kai karatu to sai ka isti'aza mu kuma muke ba isti'aza muke fara sannan mu karatu ba to kaga ashe irin wannan sai a tuka maka inda zaka ce wai ni mutu fiko rayu ka shine dalilin ka wannan ba dalili bane ba ina fatan gane irin wayannan suna nan da yawa Allah ya sa mu dace ba sani ba ta ai ban sani ba garo kallah ban san wannan ba garo kallah to Allah ya sa mu dace to to ina ga mutsana an gane tunda ita wannan matsalar mun kare ta sai kuma wata ihala da yi sai mu tashi wannan wa amma ihalatu iya ya al-muqaddima sai mata shafi na 448 yana mai gashi Allah ya samu dace alhamdulillah.